Rundurar 'yan sandan jihar Plateau ta ce ta gano wasu shugabanni da aka bada belin su ake kuma mika yatsa akan su kan hare-haren da aka yi wasu sassan arewacin jihar Plateau. Commissioner 'yan sandan jihar Plateau Edward Ebuka ya shedawa manema labarai hakan bayan wani taron gaggawa da gwamnatin jihar Plateau ta kira don dakile matsalolin tsaro da ya kazanta kananan hukumomin Basa da Riyam a nan jihar Plateau. Commissioner 'yan sandan na jihar Plateau ya ce an jibge jami'an tsaro a wuraren da ake rikicin. Commissioner 'yan sandan jihar Plateau Edward Ebuka kenan ke cewa za a kama shugabannin.
The records of leaders that are on bail from government and some of them have been fingered in this present attack.
Akwai shugabannai da dama da an bada belin su ne kuma wasun su an mika yatsa a kansu a wannan hare-haren. Commissioner yada labarai da sadarwa a jihar Plateau Mr. Dan Manjang yace gwamnati na iya kokarin ta ya dai ragewa masu aiwatar da hukunci ne su yi aikin su.
Akwai wadanda ma har an kama ba wai gano akwai ba an kai su gaban kuliya an bada bailin su. Kin san yadda harkokin shari'un namu suke a Nigeria baka da hurumi ka ajiye mutum in ya fi wasu kwanaki zaka ga kungiyoyi daban-daban suna hararanka. Zai kawo ni gurin da gwamnati ba abin da za ta iya yi idan kotuna ba su tabbatar da wannan mutum da hannunsa a ciki ba. To har yanzu mutanen da ake kama su da irin wayannan da biyu ba hukunta su ba. Wannan alhaki ya rata a wuyan 'yan sanda, ya rata a wuyan kotuna.
Mamba mai wakiltar Riyon a majalisar dokokin jihar Plateau Timothy Danton ya ce majalisar ta damu da abubuwan da ke faruwa.
Muna kokari dai mu ga yadda za a yi zama wanda za a tattauna tukuna a ga yadda za a gane ko menene dalilin wannan abu ko a nema sauki.
To ya batun jami'an tsaro fa?
To jami'an tsaron suna da dai kokarin su dai amma a kwanan baya muna dinga magana cewa mu Aryan ba mu ga kokarin su yadda da kaman yadda su jami'an tsaro na Barkin Ladi suke yi ba domin sun sami wani Colonel Abdulsalam wanda ya fito da hanyoyi wanda ya kawo zaman lafiya wurin. Amma jiya da na ji shi komandan namu na Riyam ya bani assurance cewa zai yi wani abu a kwanan nan kuma zan gani.
Shi ma mamba mai wakiltar Rukuba Irigwe a majalisar dokokin na jihar Plateau Musa Aga Aziya ya ce in ba a ɗauki ƙwararren matakai ba za a samu matsalar ƙarancin abinci nan gaba.
Ana fama da issue na kashe-kashe, issue na kone-kone gidaje da issue na yayyankan abincin da suke gona. Wannan kin san ya zama matsala ne sosai in ba wani dauke kwarare matakai ba. To akwai alaman na yunwa.
Rikicin na kwanan na tsakanin Fulani da kabilar Irigwe a jihar Plateau ya yi sanadin rasa rayuka, kone gidaje, amfanin gonaki da dabbobi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.